الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين. إذ بق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله منا غودي ما الله تبارك وتعالى ديبام إيكون داوة لنشي قبدا وأنن كراتون تفسير القرآن ميثركي منا فاتن الله منا موافقة da abin da zamu karanta. Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu saurara. Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zamo sanadi ya tsira gare mu duniya da lahira. Alfarma sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Yau muna 20 ga watan ramadana, hijiran shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1446, wanda ya daidai da 20 ga watan uku miladiyar annabi Isa alaihi salamu 2025. Muna cikin wannan sura ta suratu safat, a daidai kissar annabawa. Kissa ta shida ita ce kissar annabi Yunus alaihi salam, wanda jiya mun fara ta, amma dai saboda yanayi na lokaci farawa kawai aka yi na kissar annabi Yunus alaihi salamu, don haka aka komo farko na kissar gabaki daya, wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa inna yunusa lamin almursalin. Hakika tabbas annabi Yunus yana daga cikin manzannin Allah, yana daga cikin manzannin Allah wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aika. Shi annabi Yunus alaihi salamu, kamar yadda muka karanto jiya, malaman tafsiri irin su Abu Hayyan al-Andalusi a cikin al-Bahrul Muhit yana cewa an nada shi annabta yana da shekara 28. Haka ya sake kawo a cikin al-Bahrul Muhit cewa ya zamo ne a wani lokaci na muluku na tawaif na fursawa, sunansa Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta, aka ce akwai sabani shin Matta da ake cewa Yunus ibn Matta, kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, kada ku fifita ni akan Yunus dan Matta, ko kuma kada mutun ya ce yafi Yunus dan Matta, kada mutun ya ce nafi Yunus dan Matta. To duka dai an ruwaito hadisai ingatattu, annabi sallallahu ta'ala sallam yana ambaton shi da wannan nisba tashi. To malamai na da sabani shin da aka ce Yunus ibn Matta, Yunus dan Matta, Matta mahaifin shi ce ko mahaifin shi ne? To wannan ake da sabani, wasu suka tafi akan cewa mattadin nan mahaifiyar shi ce haka yazo a tafsirin Abdul Razzaq wasu kuma suka ce a matta sunan mahaifin shi ne Yunus ibn Matta kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo shi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yace Yunusu innan Yunus ibn Matta shine zannun domin an kawo shi da Yunusu kaman nan gurin an ce wa inna Yunusa lamina al-mursalin akwai kuma wa dhannuni adh-dhahab mughadiban wa dhanna an lan naqdir alayhi fa nada fi adh-dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin wa nuri kaga an tambaye an ambace shi dhannun dhannun ma'abucin kifi wanda kissar shi take kuwame da kifi wanda kifi ya hade shine dhannun to dhannun shine kuma watan Yunus alayhi salam kaga kace huwa ibnu matta shine dan matan nan da aka zo al-Imam al-Qurtubi ya kawo tarihin annabi Yunus alayhi salam yace dan wata mata ce tsohuwa wadda annabi Ilyas jiya mun ji annabi Ilyas ya gudu saboda ana neman rayuwar shi ana neman rayuwar shi saboda yayi muqawama da kafirai azzalumai masu kama kariya na sarakuna suna kashe mutane har sun sa an kashe watan wani ma'abucin gona matar basaraken da tana da bukata da gonar sai aka kulla mai sharri cewa ya zagi sarki shi kuma zagin sarki a dokar su kisa ne sai aka kashe shi domin watan a mallake gonar to shine annabi Yunus alaihi annabi Ilyas alaihi salamu sai ya kalubalance su akan wannan zalunci da kama kariya to wannan kalubalanta fa da yayi shi ma sai da aka koma ana neman rayuwar shi ya gudu yayi gudun hijira to lokacin da ya gudun hijira din nan ya je a wani kauye ya boye wata mata ta boye shi ta bashi mafaka to ita ce mahaifiyar annabi Yunus alaihi salamu aka ce watan shi shida anan haka Imam al-Qurtubi ya kawo watan shi shida anan sai da ya wata shida ya ji mutsuwa ta ishe shi ba walwala bai yawo bai komi sai ya fita ya bi ta watan duwar watsi domin ya samu walwala to a wannan lokacin ne sai ita wannan mata mahaifiyar annabi Yunus alaihi salamu tun tana goyen shi to sai gashi kawai sai yayi wafati hankalinta ya tashi bata da kowa sai shi da kuma annabi Ilyas ya fita sai ta bi sawun shi aka ce har ta je ta same shi a cikin duwar watsi tai mai kukan cewa tana son ya roki Allah akan danta ko Allah ya dawo mishi da rayuwa annabi Ilyas alaihi salamu ya roki Allah da ya roki Allah yayi alwallahi nafila ya roki Allah sai gashi Allah ya dawo mishi da rayuwarsa ta fuskar mu'jiza bayan yayi wafati fa kwana 14 da rasuwa Yunusu yana karami yana karami ana goyen shi yayi kwana 14 da rasuwa amma da annabi Ilyas ya zo yayi alwallahi nafila raka'a biyu ya daga hannu ya roki Allah sai ga Allah ya dawo mishi da rayuwarsa ta fuskar mu'jiza kuma dai Allah ya raya matattu an sha ganin haka watan ta fuskar mu'jizozin annabawa annabi Isa alaihi salam yana raya da matattu ya raya da matattu wanda sun mutu shekaru daruruwa amma ta fuskar mu'jiza annabi Isa alaihi salam ya raya su annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam ma ya raya wadda ta mutu wanda Imam Al-Qadi Iyal ya kawo shi a cikin ashifa da dai sauransu annabawa Allah ta'ala ya ba su wannan mu'jizar ta raya da matattu shi ma annabi Ilyas sai Allah ya ba shi wannan mu'jiza watan sai ya raya watan Allah ta'ala ya tayar da watan annabi Yunus alaihi salam to shine wannan annabi Yunus alaihi salam da Allah ta'ala ya aike shi zuwa ga mutanen Ninawa a can kasar Mosul suna bautar gumaka to daga baya suka tuba watan daga bautar gumaka da suke yi wanda akwai sabani wajen malaman tafsiri yaushe ne suka tuba bayan annabi Yunus ya bassu yayi fushi ya bassu sannan suka tuba koko kafin ya zo musu ne kamar yadda ya gudana a cikin suratu Yunusa musamman sura ce sukutum wadda ke bayani akan kissar annabi Yunus alaihi salamu sannan da kuma a cikin suratul anbiya'i duka wannan kissoshi na Annabi Yunus sun taho. Ana da sabani kamar da malaman tafsiri suka ce akan risalar Annabi Yunus alaihi salamu, hal kanat qabla iltiqamil huti iyyahu aw ba'dahu, shin watan an aiko Annabi Yunus alaihi salamu kafin kifi ya hade shi, mana kafin ya gudu ya tafi kifi ya hade shi, ko sai bayan kifin ya hade shi ya amayo shi? Sannan ne saboda akwai sabani akan fahimtar nusus waɗanda kissoshin suka zo da su. Wasu suna ganin watan sai bayan ya kifi ya hade shi, sannan kuma ya amayo shi, yayi jinya, daga nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya aike shi ga mutanen Ninawa. Wasu abinda suke fahimta kenan. Wasu kuma suka ce a'a, wannan aitin farko ne, shi ma a kissar da aka ce sai bayan an amayo shi kifi ya amayo shi, sannan aka ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, to wannan taqdimi da ta'khiri ne, wanda abinda za a gabatar farko ne sai aka jinkirta shi sai daga baya aka kawo shi. Don haka aiko shi tun kafin ya gudu ya tafi ya shiga jirgin ruwa, daga nan ya fada cikin ruwa kifi ya hade shi, daga baya amayo shi, tun gabanin haka ne Allah ya aika Annabi Yunus alaihi salamu zuwa ga mutanen Ninawa. Wasu suka ce a bayan watan an kira shi, watan ya kira waɗanda Allah ta'ala ya umurce su da ya kira su, bayan ya kira su ya isan musu da saƙo na wannan manzanci na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, to sai yayi alƙawalin cewa azaba za ta same su idan musu imani ba. Yace musu ga kuma lokaci wanda azaba za ta zo, kuma lokacin yayi azaba ba ta zo ba, to sai Annabi Yunus alaihi salamu ya rabu da su, watan saboda basu tuba ba kuma basu koma zuwa ga da'ar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba. Amma bayan Annabi Yunus ya tafi, sai ga azaba ta zo musu, sai Allah tabaraka kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yake ambato cewa sun tuba kuma ya yafe musu, amma manzon su bai nan Annabi Yunus alaihi salamu. To saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke azaba ga barin su, shi ma Annabi Yunus labari yaji. To shine Allah ta'ala yake kissanta mana wannan kissa, ita ma kaman sauran kissoshi, saboda wa'azuzan da ke cikin ta da iznar da ke ciki. Na farko dai a ba manzon Allah hakuri akan abin da yake haduwa da shi cikin isar da sakon Allah, sannan kuma bayan haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya kara watan hakuri a cikin isar da sakon Allah, saboda sunna ce ta bayin Allah annabawa haduwa da abinda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya hadu da shi. Sannan kuma mu'minai su sani duk wanda ya zabi tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala zai hadu da kalubale, wanda yafi kowa daraja shine annabin kowace al'umma, yafi ta daraja, amma ya hadu da kalubalen da ba wanda ya hadu da shi. Don haka mu'minai waɗanda suka ba da gaskiya ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam, su sani cewa akwai kalubale wanda yake mai girma tare da su a cikin zabin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine kadan daga darussan da ke cikin wa'innan kissoshi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna yunusa, sani dai Annabi Yunus lamin al mursalin, wallahi yana cikin manzannin Allah. Iz abaqa ila al fulkil mashhun, iz abaqa, ka tuna lokacin da Annabi Yunus alaihi salamu ya gudu, ila al fulkil mashhun, zuwa ga jirgin ruwa wanda yake cike da mutane da kaya. Al mashhun, wanda yake cike da mutane da kaya. Aka ce nan an yi tawilin abaka din nan, aka ce ta ba a da ya nisanta, ma'ana ya nisanci mutanensa waɗanda yake mawa'azi su ɗayinta Allah, su bauta ma Allah. Abu Ubaida ya ce fazi'a shine ma'ana abaka, ya gudu ya firgita. Al-Imamu Zajjaj ya ce ya gudu shine ma'ana abaka. Wasu ahlil ma'ani malaman balaga suka ce ma'anansa watan Annabi Yunus alaihi salamu ya fita ba a yi mai izini ba. To fitar da ya ba a yi mai izini ba, babu izinin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin fitarsa, to sai aka kamanta fitarsa da gudun bawa. Amma hakikatan bawa ne ake cewa abaka, bawa ya yi gudu daga bautar Ubangidansa. to sai aka kawo wannan lafazi da aka saba amfani da shi a wajen bayi in sun gudu daga iyayen gidansu sai a ce abaka ya gudu daga bautar ubangijinsa to sai aka yi amfani da shi anan to menene ababin isti'ara ne ana nufin annabi yunus alaihi salamu ya fita ba ai mai izini ba aka ce wal muradu huna anna yunusa sani dai yunus alaihi salamu ya gudu daga watan garin da aka yi wahayi zuwa gare shi watan ya gudu daga wannan garin qasidan baladan akhara yani ya nufi wani gari daban watan saboda me watan saboda takhallusi min iblagi risalati allah tabaraka wa taala ila ahli ninawa domin watan gabatar da isar da sakon allah tabaraka wa taala zuwa ga mutanen ninawa wata kila aka ce abinda yasa annabi yunus alaihi salam ya gudu khafa ba'sahum yayi gudun abinda matakin da yaga za su dauka akan shi saboda haka sai ya tuhumi watan hakurin ransa wata kila ba zai iya hakuri ba a bisa cutar wasu wanda yake tunanin ya tinkare ta ma'ana ya hadu da ita saboda kanu min bani isra'ila fi himayati watan sun zamo a cikin batan tsari na bani isra'ila dan haka annabi yunus alaihi salamu malamai suke bashi mafita a cikin tafiyar da yayi ba da izinin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba saboda haka annabi yunus alaihi salamu abaka sai ya gudu aka ce isti'ara ce tamsiliya an shabbaha halin fitarsa daga garin sa wanda allah ta'ala kallafa mishi isar da manzanci ya nisanci garin watan da halin bawan da ya gudu daga bautar ubangijinsa to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace id abaqa ila al-fulk al-mashhun annabi yunus alayhi salam ya gudu zuwa ga jirgin ruwa wanda yake cike da fasinjoji yake cike da mutane sannan kuma cike da kaya fasahama fa kana min al-mudhadhin Allah tabaraka wa ta'ala yace fasahama sai aka yi qur'a ai ba da shiga shi aka yi qur'a ba akwai ijazi wanda alqur'ani ya saba ijazi ya takaita magana watan abubuwan da za a kawo su sai a shafi ko a bar ambaton su ya zama wani lafazi ya yi ishara zuwa gare su to cewa fasahama sai aka yi qur'a aka ce jirgin ruwan ne ya rika tangal tangal kamar zai kife mai jirgin ruwa ya ce gaskiya shi jirgin ruwan shi lafiya lau yake amma lallai akwai bawan da ya gudo mabautar ubangijinsa in akwai bawan da ya gudo motar ubangiji sato da gare shi ne annabi yunus alaihi salam yace ni ne aka ce ka ina kai babban mutum haka babban mutum saboda sun san annabi yunus alaihi salam suka ce babban mutum irin ka a ko kusa ba kai bane akwai dai kowa ne annabi yunus shi kuma yana ganin ya gudo ba tare da izinin allah ba don haka ya kamantu da bawan da ya gudo daga bautar ubangijinsa annabi yunus yace shi ne suka ce a'a ba kai bane to da rigima ta kauri akan yana cewa shine suna cewa ba shi bane to sai aka yi qur'a to kaji lokacin ambaton qur'a kenan to ayi qur'a a gano wane ne fasahama ai fa qara ahli safina sai annabi yunus alaihi salamu yayi qur'a tare da dukkan waɗanda suke cikin jirgin ruwan nan da duk aka yi qur'a ba su ɗaya bane fakana min al-mudhadhin sai ya zama a cikin mudhadhin waɗanda suke ababen rinjaya ma'ana wanda ƙuri'ar take fadawa a kansu domin duk wanda ƙuri'ar ta fada a kan shi hukunci zai nuna shi ne zai fita daga jirgin ruwan nan don ya yi sabin ya tseratar da rayuka da dukiya kada rayuka su halaka kada dukiyoyi su halaka to da duk aka yi ƙuri'a fakana min al-mudhadhin sai ya zamo daga cikin maglubina bil qur'a fa alqa nafsuhu fil bahr sai kawai yayi kundumbala sai jefa watan kansa a cikin gulbin nan gabake daya yayi kundumbala ana mamaki suna ganin ba shi bane babban mutum irin shi ba zai yi haka ba fa alqa nafsuhu sai jefa kansa fil bahr a cikin kogin nan faltaqamahul hut wa huwa mulim faltaqamahul hut nan take sai ga wani kifi iltaqamahu ya hadiye shi wa huwa mulim yana abin zargi akan ya baro inda Allah ta'ala ya aike shi kuma ya baro ba tare da izinin Ubangiji ba shine mulim din ma yulamu ma'ana man yulamu wanda ake zargi akan ya baro inda Allah ta'ala ya ajiye shi akan wata muhimma wani aiki kuma ba tare da izinin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba aka ce fihi qaulani akwai zantuka guda biyu a cikin falawla annahu kana min al-musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'sun Allah ta'ala ya ce kafin kifin ma ya hade shi abinda aka rawaita Allah subhanahu wa ta'ala ya ku mala'ika yi ma kifi magana cewa ka sani kifi na ajiye Yunus bawa na a cikin cikin ka ba dan ya zamo abincin ka ba a dan ya zamo ma'ajiya mafaka a cikin cikin ka ba dan ya zamo abinci gare ka ba don haka shi dukkan halitta bayin Allah ne ba su saba ma Allah umarnin Allah da haka cewa da Allah ta'ala ya ce mala'iku su fada ma kifi ko duk kifin da ke cikin ruwan nan Allah bai sanya Yunus alaihi salamu ya zamo abincin su ba a ya sanya shi ya zamo watan mabuya mafaka a cikin cikan nan su ba ya zamo abincin su ba to kuma haka aka yi take sai kifi ya zo ya hade annabi Yunus alaihi salamu shi ma wannan kifin wani kifi ya hade shi sai ya koma can karkashin ruwa to a lokacin ne sai Allah ta'ala ya ce falawla annahu kana min al-musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'thun ba dan ya zamo a cikin masu tasbihi ba da ya zauna a cikin cikin kifin nan har ya zuwa ranar tashin alkiyama in ji Allah anan cewa falawla an kana min al-musabbihin ba dan ya zamo a cikin watan daga cikin masu tasbihi ba to yana da fasarori da yawa wasu suka ce laula ma taqaddama lahu min al-amal fi ar-rakha'i ba dan annabi Yunus can inda aka taho inda aka fito ana zanna lafiya annabi ne bawa ne mai tsananin ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ake zauna lafiya to wannan ibada da yake tsananin yi lokacin da ake zanna lafiya ita ce yanzu amfanin ta yazo shine Allah ta'ala yake cewa laula an kana min al-musabbihin falawla an kana min al-musabbihin ba'da falawla annahu kana min al-musabbihin ba dan ya zamo cikin masu ibada ba can inda aka huto to haka Dhahhaku yace Dhahhaku ibn Qais da Abu al-Aliya da Wahab ibn Munabbih da Qatada da wani su dai kuma Ibn Jarir at-Tabari ya zabi wannan fasara a cikin wani hadisi Ibn Abbas yana cewa wanda ke kara fito mana da wannan fili annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda ya kai bawa kanace ka tare a fada Allah lokacin da ake zanna lafiya ba rashin lafiya babu talauci ba tashin hankali ana kwance lafiya ana zanna lafiya to kanace a fada Allah kalizima a fada Allah wajen bautar Allah yin haka yana sa lokacin da ka shiga tsanani shi ko Allah tabaraka wataala ya baka kula wanda kake bukata saboda mi saboda ka kula da ibadar ubangiji tabaraka wataala kalizima ka tare a fada Allah shi kuma ya arifka fi shidda lokacin da kake tsanani ba lafiya lokacin da kake tsanani talauci lokacin da kake tsanani tashi hankali kowane irin shidda dai ne Allah tabaraka wataala zai ma dauki saboda mi saboda karewarka da tarewarka a fada Allah tabaraka wataala fi rakha'i to shine ishara ba dan aiki na ibada da annabi Yunus alaihi salam yake ba fi rakha'i a lokacin ana zanna lafiya ana cikin jin dadi ana cikin walwala ba dan haka ba lalabisa fi batnihi ila mibasun wannan shine ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ده سعيد بن جبير ده ضحاك ده عطاء بن السائب ده سدي ده حسن البصري ده قتادة سكتي فلولا أنه كان من المصبهين للبس في بطنه إلى مبأسون أنا نفي المصلين فلولا أن كان من المصبهين مصبهين معنى مصلين بعد أن النبي يونس يازم من يوان صلى بنيك الله كاغ تسبيه أكن أوكيش صلى كما يدزو أحاديثي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أكن صلى الضحى tace tunda nake ni ban taba ganin manzo Allah ya duha ba tunda nake yace ban taba tace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar duha ba amma wa inni la usabbihuha ina nafilat duha wa inni la astahibbuha haqiqa ina son duha kai bani barin duha ko da za a tayan manda iyaye na ummu rumana da abubakar akan in balluha bazan ba sallar duha ba to cewa la usabbihuha ina yin nafilat duha ana idlaqin tasbihi akan nafila ana idlaqin tasbihi akan nafila don haka sai suka fassara falaula annahu kana min almusabbihin ay min almusalli ba dan kasancewar annabi yunus daga cikin masu yawan nafil fili ba lalabisa fi batnihi ila mi ba'sun wasu kuma suka ce ba'dhum cewa kana min almusabbihin fi jawfi abawaihi wa'incan suka ce tasbihin da aka ce ba dan ya zama mai yawan tasbihi ba suka ce a wannan fasara ba ta yi ba ai shi annabi yunus tun yana cikin cikin mahaifiyarshi yake tasbihi ga Allah don haka ba shi bane to menene falaula annahu kana min almusabbihi suka ce fadin Allah tabaraka wa ta'ala fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin wa dhannuni adh-dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alayhi fanada fi az-zulumati Allah ilaha illa anta lokacin da ya fada kifi ya hade shi wannan kifin ya hade wani kifi ya koma can karkashin ruwa aka ce sai ya rika jin tasbihin kifaye suna tasbihi ga Allah komai na tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai annabi Yunus alayhi salam sai ya rika jin tasbihin kifaye na tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ma sai ya dauka la ilaha illa anta subhanak babu abin bauta da gaskiya sai kai ubangiji sarki ya tabbata gare ka na zamo cikin waɗanda suka zalunci kawunansu inni kuntu minaz zalimin haqiqani ina daga cikin wanda suka zalunci kawunansu to wannan tasbihi da annabi Yunus ke yi shine Allah ta'ala ya ce falaula annahu kana minal musabbihin kaga wannan sai aka ce ita ce fasara wadda tafi zama ta tattafasara ba wai cewa ibadar da yake can baya ba ba cewa sallar da yake can baya ba ba kaza ba ba kaza ba a'a tasbihin da yake rika yi lokacin da yake cikin cikin kifi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa can a wata sura da yace fanada fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka karba mu annabi Yunus alaihi salamu muka tseratar da shi daga wannan tashin hankali da bakin ciki haka muke tseratar da mu'minai haka muke tseratar da mu'minai haka Sa'id ibn Jubair da wani su suka ce
fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min يقضين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين
فلولا أنه كان من المسبحين أي الذاكرين الله كثيرا فقال في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونن تسبيهي دا ونن مناجاتي ديكي دا الله تبارك وتعالى بعدن شباء للبث دا يازونا في بطنه أشكن شكن كيفي إلى مبعثون هيا ذواران التاشن القيامة أكتشي أتادا يتشي لسار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة da cikin cikin kifin nan ya zamo kabari ga annabi Yunus har yanzu ran tashi alkiyama sai dai walakinahu kana kathira as-salati fi ar-raqa falajjahu Allah ta'ala bidhalik ya zamo mai yawan sallah mai yawan tasbihi ga Allah mai yawan tasbihi ga Allah mai yawan nacewa ga Allah tabaaraka wa ta'ala saboda haka Allah ta'ala ya tsiratar da shi daga wannan jarrabawa an yi sabani to ya zauna a cikin cikin kifi wacce mudda ya zauna annabi Yunus alaihi salam kwana nawa awa nawa ko wata nawa annabi Yunus alaihi salam ya zauna akwai maganganu guda biyar magana ta farko aka ce 40 yawman kwana 40 annabi Yunus yayi cikin cikin kifi kwana 40 haka Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yace da ka Abu da Abu Malik da Ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj haka yace sannan da al-Imam as-Suddi zance na biyu aka ce a duka annabi Yunus kwana 7 yayi a cikin cikin kifi shi kuma Sa'id ibn Jubair da Adha'u Adab ibn Abi Rabah suka fadi wannan zance na uku aka ce thalathatu ayyamin kwana uku annabi Yunus alaihi salam yayi qalahu mujahid mujahid ya fadi wannan da Qatada zance na hudu aka ce 20 yawman kwana 20 ne annabi Yunus yayi a cikin cikin kifi shi kuma Dhahaku ya ambaci wannan zance na biyar aka ce ai rabin yini ma yayi bai ko kwana ba yini ne domin kifin ya hadiye shi da hantsi kuma ya amayo shi watan lokacin faduwar rana lokacin faduwar rana watan lokacin ne kifin ya amayo shi kaga kenan rabin yini ma yayi a cikin cikin kifin ba kwana 40 ba ba kwana 7 ba ba kwana 20 ba duka dai wallahu a'lam da karshe abin da ake cewa Allah shine masanin hakikanin muddat da annabi Yunus alaihi salamu yayi a cikin cikin kifin nan Allah tabaraka wa ta'ala ce fa nabadhnahu bil ara'i sai muka jehu annabi Yunus alaihi salamu bil ara'i a fili fallau an ce ara fili fallau inda ba bishiya wanda za ta kare mutun inda ba wani dutse wanda zai kare fili fallau kana ganin ko ina da ko ina ba abin da ya zama kariya to shine ara wa huwa saqim jikinsa ya koma yayi rauni ya zama marar lafiya saboda zaman da yayi a cikin yanayin da ya zauna sai da ya koma jikin shi ya koma da kasan jikin jariri lagab lagab kaman jikin jariri rana ma bai iya karbatta ta mai karfi sannan kuma bai iya duk wani tasarrufi sai da ya koma ana renonsa Allah tabaraka wa ta'ala cikin kudurarsa yana renonsa ya tsiran masa da wannan watan duman rafi wanda zai bashi inuwa saboda rana karfinta ya mai yawa yadda kasan watan jariri rana ta mai yawa ta mai karfi jikin shi ba zai iya watan jurewa ba da zafinta to haka jikin annabi Yunus ya kasance lokacin da watan kifi ya amayo shi wannan fa ita ce ganawar da Allah tabaraka wa ta'ala yi da annabi Yunus alaihi salamu wanda za mu gano a kowane fage Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a kowane fage Allah ta'ala ya gana da annabawa daban-daban annabi Yunus sadibi Allah zai gana da shi kuma ganawar ce gashi ana kidaba la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin amma sai da ya shiga jarrabawa mai nauyi kafin yayi munajati da Allah annabi Musa alaihi salamu shi ma ya gana da Allah amma sai da ya shiga yanayi wanda yake mai nauyi da jarrabawa domin sai da ya suma ya fadi magashiyan saboda ya nemi ga Allah tabaraka wa ta'ala duka Allah ta'ala ya faɗa mana gana wadda ta kasance tsakanin annabi Musa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala duk abin da ya gudana a gana wasu da Allah ta'ala ya bayane shi sannan kuma annabi Yunus shi ma haka amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shugaban su duka alaihi musallatu wassalam shugaban annabawa da manzanni da Allah zai gana da shi sai da ya gana da shi cikin cikakkasaita da mulki wanda annabi Musa alaihi salam a duru sina'a aka gane da shi a gefen dutse a karkashin bishiya amma tare da haka Allah yake cewa fakhla'ana alayka innaka bilwadil muqaddas duwa cire ta kalmi ka kana a wani kwari mai tsarki aka Allah ta'ala ya ce wa annabi Musa alaihi salam kuma da ya nemi ga Allah ai Allah ta'ala ya ce lan tarani baka ganina amma dibi dutsen nan in ya tabbata inda yake da sannu zaka ganni haka Allah ta'ala ya ce lokacin da Allah ta'ala ya tajalli ga dutsen Duru Sina'a sai ga annabi Musa ya fadi maghshiyan dutsen kuma ya dandake yayi rugurugu saboda tajallin Allah akan shi to wannan shine ganawar Allah da annabi Musa alaihi salamu annabi Yunus alaihi salamu shi ma kaga sai da ya hadu da wannan jalala kifi ya hade shi wani kifi ya hade shi ya shiga cikin wannan takura sannan ya gana da Allah muka ji yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wannan al'alamus sufli bai isa ba Allah ya gana da shi anan don in Allah ya so ya gana da manzo Allah a gindin Ka'aba amma dai ya gana da annabi Musa Duru Sina za a yi amma don Allah ya bambanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa shi ba a alamul ulwi za a gana da shi ba a ƙasa a'a sai da aka bar ƙasa aka wuce sammai gaba dai ba sama ta dai ba a aka wuce ta dai ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai aka wuce samman bakwai duka aka wuce magariyar tukewa sidratul muntaha wanda anan mala'ika jibrilu nan ne makurarsa nan mala'ika jibrilu anan yake karbo duk sabon da yake kawo manzo Allah ne yake kawo kuma duk sabon da yake isarwa a fada Allah anan yake isar da shi amma ana wuce nan mala'ika jibrilu yace to iyaka ta nan ya rasulullahi yace bazan wuce nan ba yace aha huna yufariqul khalilu khalila aina zaka as-safa'u aina al-wafa'u anan masoyi zai ban masoyin sa ina ta tacciye soyayya dake tsakanin mu da kai ya jibrilu yace ai mu'minna illa lahu maqamun ma'lum ba wani daga cikin mu face yana da wani wuri da aka kebe masa matsayi da aka kebe masa kuma zai wuce ba da zan wuce nan da taka da na bace kamar yadda kwarar gashi take konewa a cikin bilan wuta ko to katta ba a gani ba to tare da haka kuma mi'raji bai tsaya ba fasara yashqul hujba duna muzahimin wala qadimin illa tasanna lahu litu har Allah ya gana da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam inda wani halitta bai taba zuwa ba wata halitta ba ta taba zuwa ba kuma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tafi da takalminsa yace inda ake ce ma annabi Musa fa khala'na alayka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam nan ya tafi da wannan takalmi da yake tare da shi a kafarsa kuma da shi ya gana da Allah kuma ya je inda duk kasaitar mala'ika ko annabi bai je ba duk kasaitar mala'ika ko annabi bai je ba tare da girman su da darajar su a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma takalmin nan ya tafi inda basu tafi ba to saboda haka annabi sallallahu ta'ala sallam lamarinsa sallamawa ita ce kuma abinda ke bambanta waɗanda suka san annabi da waɗanda ba su san shi ba sallamawa shi wanda ya san shi bai taba motsawa ba ya tanka koda da taka ya tanka in an ce annabi ya tanka to saboda ya san shi ba zai tanka ba ya musanta saboda ya san shi ba zai musa ba shine al-haddul fasil watan iyaka da tarabe tsakanin waɗanda suka san alƙadarin manzon Allah da waɗanda ba su san alƙadarin ba wal haddul fasil watan shine waɗanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba musawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba takalmin da ya sa ba a kafarsa a gidan ummu sulaimin ya tafi ya dauki salka ya kafa a bakinsa salka ya kafa a bakinsa tunda ya kafa bakinsa a salka bakinsa mai tsarki alaihi salatu wassalam tun daga ran nan ummu sulaimin ta haramta a rika amfani da ita irin amfani na kullun da kullun kawai sai aka kama bakin salka aka datse saboda wannan salkar ba irin kowace ba yanzu manzo Allah ya kafa baki gare ta to yanzu ta zamo mai albarkar da ake neman albarkar ta ana tabarruki da ita ana shafa ta ana tabarruki da ita saboda manzo Allah ya taba kafa baki gare ta ita wannan salkar fa rigar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sahabbai ke jikawa suna matsewa suna shan ruwan saboda su warke kuma su samu takarrubi a wajen Allah tabaraka wata'ala da shan ruwan rigan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam gashin annabi sallallahu ta'ala sallam ruguguwa suke suna bugge bugge ba su yadda ba kowa na kowa bai ban ma kowa sabban nan ne fa wanda Allah yake cewa wai ufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sahabbai akwai isari sahabi yayi li bai ci ba bai sha ba ya samu abin da zai ci in yaga sahabi dan uwansa zai ce Allah sarki watakila wane yafi ni matsuwa bari in hakura in bashi ya kwana yayi ni ba bai ci ba amma zai hakure ba dan uwan shi sai Allah ya musu jinjina amma banda wajen neman albarkar manzo Allah kadiji hadisi muslim da shekaran je ne ko yaron da manzo Allah ya ce baka man izini ba in ba waɗannan naga da tije ne yace la wallahi ya rasulullahi wallahi bazan zabi wani ba cikin neman albarkarka in ba kaina to haka suke ruguguwar gashin annabi sallallahu ta'ala sallam saboda haka ake tsoma gashin a ruwa a karkada a sha ruwan ayi tabarruki da ruwan Allah ya warkar da duk cutar da ake fama da ita Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnati wal Jamaa yake tabarruki da gashin ƙwarar gashin sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala sallam ya dauko ta dan su Abdullah yace ya sha gani ya dauko ta an mata ma'ajiya sunduki a cikin wani akwati mai da girmamawa amma in bukatar ta tashi za a bude ga lullubi an kware lullubin ga kuma wani sunduki an ciro sannan a zaro ƙwarar gashin mai tsarki sannan a zo a karkada ta a ruwa a sha saboda me saboda awaraka saboda asari ne na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam majinarsa ruguguwarta sahabbai ke yi ruguguwarsa majina sahabban annabi sallallahu ta'ala sallam suke cewa idza tanakhama nukhamatan waqa'at fi yadi wahidin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu sannan kuma wakadu yaqtatiluna ala wudu'ihi sukan kusa su yi buge buge akan shauran ruwan alwallan manzo Allah sallallahu ta'ala sallam duk saboda tabarruki saboda me yasa suke haka sun san manzo Allah duk ƙarshe abin da zaka ce sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suke aiko yaran su bayin su da asuba kowa da ƙwariya su zo su jera a gaban masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoma hannu a koran komi sanyi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda halin girma bai cewa yanzu sanyi ake do Allah ku yi hakuri mana sanyi ake ku yi hakuri manzo Allah ba zai ce haka ba zai biyo yana tsoma hannunsa su samu albarka a kai gida kowa ya sha a ba mata a ba yara a ba tsoffi a ba manya a ba kowa su sha albarkar tafin manzon Allah saboda haka waɗanda suka san girman annabi sallallahu ta'ala sallam in aka faɗi duk abin da ke da alaka da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam ai kaga waɗanda suka san girman annabi sallallahu ta'ala sallam sai ka ji sun ce yace watan walau kuntu na'alan lil amini latamma li muradi wa illa fasadiqul muladif a ce na zama wannan takalmin duk cika duniyan nan da shehu yayi yace a ce na zama takalmin manzon Allah wanda annabi ke takawa ya ji ya biya bukatunsa kai latamma li muradi bukatata ta cika kai da ya wuce nan sai yace ba takalmin ba turbata na alihi ma in zamu kasar da takalmin shi takalmin yana can jikin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ita wagga kasa abinda ta samu annabi ya taka da takalmin kuma ba ho mubasharatan da kafar zuwa kasar ba a takalmin ya taka wannan turbayar shi wace to ina ma na zama wannan turbayar to kaji waɗanda suka san girman annabi sallallahu ta'ala sallam watan da haka dole kaga an yi nisa tsakani wanda ya san abu da wanda bai san sa ba ba zai yi su zama ɗaya ba al-hafiz al-iraqi masanin hadisin nan a alfiya tashi tasira yake cewa wa na'aluhul karimatul masuna duba liman masabihi jibina wa na'aluhul karimatul masuna duba liman masabihi jibina
yace kaga takalmin annabi sallallahu ta'ala sallam masu girman nan masu darajar nan waɗanda suka tafi inda kowa bai tafi ba yace kai duba aljanna na kamshi tana dadi murna da farin ciki ya tabbata ga wanda ya samu albarka goga takalmin annabi a goshin sa yace duba liman masalihi jabina saboda kalmarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya wuce daidai yake tunani duk abin da ya alaka da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tashi daga yadda tunaninka yake baka shi duk abin da ya alaka da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tashi daga tunanin yadda ka san shi ya koma wani abu daban wanda yanzu Allah kadai ya san girman shi da daraja abin Allah kadai ya san girman shi da daraja abin ya tashi daga tunaninka ya tashi daga yadda kake kallon shi ya tashi saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a daddare yayi boli a cikin kasko yace ma baraka dauko da safi kije ki zubar tace aini tunda daddare na shanye na zaci ruwa ne duddai da ban taba jin ruwa mai gardin da yake wannan ruwan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ke da ciwon ciki har abada kuma bai ce mata karki sake sha ba wanda ittifaqan duk likitocin duniya sun san poison ne amma banda manzo Allah sallallahu ta'ala sallam annabi sallallahu ta'ala sallam ai mai kaho yace aje a samu ri mai kyau a zuba Abdullah ibn Zubair ya dauki kahon dan dabbaka umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa inda zai zubar da jinin nan saboda manzo Allah yace a samu ri mai kyau a zuba koyayye to sai ya ga duk inda ya tafi kai in na zuba shi nan wannan wurin bai karbu da inda manzo Allah ya ce ba dan mai kyau yace kuma boyayye daga ƙarshe kawai ya daga kaho ya kwankwade jinin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ka san kata da coca cola haka ya shanye ya goge bakin shi ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon shi yace la'allaka sharifta kada in ce shanyewa fa kai yana murmushi yace wallahi ya rasulullahi haka akai shanyewa nayi dan ni na rasa inda zan zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka sha wahalar mutane za su sha taka amma manzo Allah bai ce daga yau karka sake shan jini ba kuma shi yazo da hukuncin jini a alqur'ani cewa najasa ne amma banda nashi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga kallon da kake ma jini yanzu wannan na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sha bamban ba yadda kake kallon shi ba fa haka bane ba shi bane wata ajiya ce ta Allah wadda Allah kadai ya san girman abin da ya boye cikin jinin nan kai ke kallon shi jini amma ba shi bane kai ke kallon shi boli amma ba bolin bane kai ke kallon shi majina amma ba majina bane dan haka waɗanda suke da ido da kwalli Allah ya azurta su ba su ganin kallon da wasu ke ma wannan majinan don haka suke neman ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yukaki kowa so yake ta fadi a hannunsa ya goge fuskarsa ya goge jikinsa da ita haka hadisi ya kawo mana Bukhari hadisin Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi saboda haka lamarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya wuce tunanin da mai tunani haka tsakanin mai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam in an fadi ya sallama kawai amma komai na manzon Allah ba dai yake da na kowa ba komai na manzon Allah ba dai yake da na kowa ba ita can Madina bayan Allah din sun gansu hankalinsu na tashi saboda manzon Allah ya taba ganin su hankalinsu yana tashi suna shiga yanayin hali ba komai ba manzon Allah ya yi numfashi a lokacin da wannan kasar tana nan ya numfasa a wannan kasar ya numfasa wa'annan itacen suna nan ya numfasa wa'annan gidaddajin suna nan numfashin annabi sallallahu ta'ala sallam a waɗannan atharu yasa bayin Allah ke girmama Madina sun shiga Madina suna shiga cikin ladabi suna shiga cikin hali au ya ce haka wannan mas'ala ni ban koso yi magana kanta ba saboda magana abu ne wanda ya fi karfin ba a yi magana wallahi shi yasa ba a yi magana akai ba amma a sani abin da ya shafi annabi sallallahu ta'ala sallam ba wasa bane cewa abin da ya kawo wannan magana kissar annabi Yunus alaihi salamu cewa Allah ta'ala ya gana da shi a cikin yanayi na jarrabawa mai nauyi wanda jarraba watan gana wata shabamban da irin gana wanda Allah ya da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai da aka je duk inda aka je amma Allah tabaraka wa ta'ala jinjina yake man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma zagal basar wa ma daga ma zagal basar wa ma daga ma kadhabal fuad ma ra'a ma kadhabal fuad ma ra'a haka Allah tabaraka wa ta'ala yake fada manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin musantifi kwansa tsakanin annabawa amincin Allah da tsira da amincin Allah ya tabbata ga annabi sallallahu ta'ala sallam da dukkan annabawa gabake da alaihi salatu wassalam
wa anbatna alaihi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون
الله سبحانه وتعالى باين كيفي يا أمايو annabi yunus alaihi salamu watan bil ara'i afili fallau to shine sai yace wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin taki cikin mu'jiza kudura ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ta tsirar da wannan bishiya ta dumar rahi wanda allah tabaraka wa ta'ala ya tsirar don ya lullube annabi yema annabi yunus alaihi salamu inwa aka ce mu'jiza kan mu'jiza tsirar da shi taken babu shi a fili ne fa bil arai fili ne fallau lokacin da kifin ya mayo shi ko a ganga take kuma sai Allah ta'ala ya tsirar da wannan dumar rahi kaga tsirar da shi take mu'jiza ce sannan kuma duk wanda ya san zuwa dumar rahi ai ba sama yake tashi haka ba balle yayi inuwa yado yake yi amma kuma sai gashi Allah ta'ala cikin kudurarsa ya sanya masa inuwa yayi wa annabi yunus alaihi salamu watan inuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi zuwa gare shi ya yunus ya yunus ya kai yunus kada ka firgita kada ka firgita saboda min halaki mi'ati alfi min albashar saboda halakar mutun dubu dari daga mutane wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun
lokaci yago
na'am to shikenan an ce lokaci yayi saboda ka zamu tsaya anan insha Allah mun zo sai mu ci gaba Allah ya mana muwafaka alhamdulillah
alhamdulillah ala taka wa sunna kai Allah ya kawo da Allah ya hadu da mu da ya tsaro da mu da mu da Allah sallallahu alaihi wasallam
alhamdulillah muna fatan Allah ya mana muwafaka masu neman addu'o'i da bukatu daban-daban Allah ka san bukatun su ka san namu ubangiji Allah ka tsaya musu Allah ka biya bukatun su na alkhairi abinda suke khaufi na sharri Allah ya kare su ya kiyaye su Allah ya biya bukatun mu na alkhairi abinda muke khaufi na sharri Allah ya kare mu ya kiyaye mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka rubuta mu cikin diwanin salihan bayinka Allah ka rubuta mu cikin bayinka da kake yantawa cikin wannan wata alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ka ba kasan mu zaman lafiya ka dauke mana dukkan fitina ka yaye mana dukkan damuwa alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam magabatan mu da suka riga Allah ka gafarta musu ka yafe musu lullube su cikin rahama
kara musu kusanci da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Fatiha ma salatul Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المأولي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.